zuciya marani shauki na kawa in garrama na binzani na mai daki na idan ruhi na mata suna kuka tara a cikin kuwace zara tauraruwa a can kasama ya wace ki dare da mare
mata suna kuka tara a cikin kuwace zara tauraruwa a can kasama ya mai disa shi hasken rana mata suna kuka tara a cikin kunice zara tauraruwa a can kasama ya mai disa shi hasken rana
kana ne na share a yanzu babu mai damuna dai da rana da kadai ne domin babu lanzamina rana ta doke ni ga kishi baruwa da mana na tsaya ni tunanin kauna shi ne ni cikin muri
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamaniya mai disa shi hasken rana na zaman jodiya ta sarauta tambari mu ake
zamo bisa kwanciyar hankali talaka nake nemuwa
dukiya mulki da sarauta a gidanmu ana bayarwa
ki tsara tashi dan mulki da sarauta Allahu ne tsani
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamaniya mai disa shi hasken rana ya alhaji dukiya mun tara arziki namu bai karewa
arziki Allah ke rabawa so zai mi bannawa
karkacin cikan ka masoyi soyayyar ka na yi rikewa
lamari na nani ka Allah zarci take damu
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamaniya mai disa shi hasken rana
na dalla kalarki na kalla Alhamdulillah zara nai maula Soma dalla tukai
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamaniya mai disa shi hasken rana a jami'a ni nake yin karatu lamba daya nayi rikewa
ilimin addini a gona ya fi na boko kara kulawa
inda dai haka ne mai suna na addini zan nemo
ki zara ta tattare dukkanin burin da ke kwanci ruhi
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamaniya mai disa shi hasken rana gidan mu mun yi fice mun wagare rawa mun ka iyawa
ni ba wagare annabi gona kullum ita ce burgewa
in ka koya mun yabon mahamudu kullum zan yi biya
ki zara ta rike san man zo da yaban sabaiti ta zazza
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamaniya mai disa shi hasken rana kyakkyawa ta hoka fulani da san karai yake gonewa
kyawo nake bai burge na farin ki da mai kike gadawa
zani canja haliya mai suna gare ni kai juyewa
kai zara ba ta canja halittara Allah da shi ta mamaye rai
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamaniya mai disa shi hasken rana
zuciya marari shauki na kawa in garrama na linzani na mai daki na idan ruhi na mata suna kuka tara a cikin kuwace zara tauraruwa a can kasama ni ya wace ki tare da mare
mata